طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawarsa ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a wannan yammaci na ranar talata wanda ya daidai da 24 ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 445 wanda ya daidai da 5 ga watan uku miladiya ta 2024 wanda wannan shine darasin mu na 8 cikin wannan littafi da muke gabatar da daura cikin littafin ahkamus siyami wal qiyam wal i'tikafi wa zakatul fitr na babban malami al-sheikh Abdul Karim bin Abdullah al-Khudair Allah subhanahu wa ta'ala ya kare shi wanda idan ba manta ba ajiya mun gani wato yanda ake duba ganin wata ko kuma yanda yake tabbatar cewa wato Ramadan ya shigo wanda yanda shari'ar musulunci ta karantar abu na farko da malam ya kawo mana shine cewa ru'yatul hilal wato ganin dan jinjirin wata idan Ramadan ya zo yaya zan yi magana Ramadan ya zo hanya ta farko ita ce wato ta ganin jinjirin wata idan aka ga wata to wajibi ne kowa ya zamanto ya dauki wato azumi muka gani yanda malamai suka yi bayani kan cewa ganin watan nan mutun daya ya isa ya kawo idan mutumin adali ne an yarda da shi musulmi ne adali to ya kawo labarin cewa ya ga wata to abin da yake al'umma shine su karba su dauki azumi wasu suka ce a sai mutum biyu amma dan ya kawo mana dogon bayani game da masalan sannan kuma muka gani bayanin da malam ya kawo mana mutumin da wato ya dauki azumi a wani gari ko kuma kafin wannan shin idan wani gari sun gani wata ya lazimta ma wata kasa su ma su dauka koko a'a wanda malam yayi bayani kan cewa asali shine idan wata kasa ta gani ya wajaba ga baki ɗaya musulmi su dauki azumi wanda wannan shine tushe amma kuma akwai nassi na Abdullahi dan Abbas wanda muka hakaito kissar da wato Quraib yazo daga Sham yazo Madina ya tambaye shi cewa a Sham yaushe kuka ga wata yace daren Juma'a su kuma a Madina daren Subru suka gani wato wata yace ba kun zamanto kun wadatu da azumin yan Sham ba ya zamanto kun aje yace a'a haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu kenan dai ala kulli hal idan mutun ya zamanto sun yi aiki da ganin wata na kasar su wannan suna da dalili suna da magabata kamar yanda Abdullah dan Abbas sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta haka kuma idan ya zamanto wasu kasa suka ce a su za su ringa bin wata kasa misali ko Saudiya ko kuma wata kasa wanda suke dabura da su lokutan wato abin da ya shahi hudawar rana da faduwar da yake zo musu daidai wa daida suka ce da ita za su yi aiki to wannan ma babu laifi haka kuma mun gani a karatun mu na jiya cewa dukkan mutumin da ya dauki azumi a wata kasa sai isko wata kasa ba su dauka ba ko kuma waccan kasar sun rige su dauka to idan yazo hukuncin shi yanzu ya dawo hukuncin wannan kasar da yazo cikin ta koda ko ya huce su a azumi koda ko bai huce su ba yanzu idan bai huce su bane ba misali sun zo suna 29 suka ga wata shi kuma ya dauko a jinkiri yana da 28 to abin da yake kan shi shine ya aje azumi radda suke yin sallar nan ya aje kenan bayan sun yi sallah shi hira ma guda amma haramun ne ana sallah koda kai jinkirin daukan azumi wannan mas'ala muhimma jiya bumi batan bi ya kanta dan da yawa a cikin mu zaka gani wasu daukan faru ba dauka da su ba sawa'un ko dan jahilci ko kuma dan gardama ko kuma wato bisu samu ba labarin cewa an ga wata daukan fara azumi ba dauka ba da su sai bayan da aka yi daya tukun suka dauka kenan kaga idan aka yi 29 aka ganishi za a yi sallah su suna da nawa suna da 28 to abin da yake wajibi akan ka lokacin shine ka ajje azumi ba azumi ra sallah haramun ne kai azumi ra sallah koda ba da kai ba aka dauka kenan ka ajje wannan azumi a yi sallah da kai washe gari karama guda karama guda in jahilci ne in labari ne baka samu ba to wannan daman ya zamanto ba akan ka ba yake in kuma gardama ce da sai an kashe tsohuwa akan daudawata to wannan kuma sai ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala game da kasha wato Ramadan sai yanzu kuma karama wannan guda Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai mallam yace mana abu na biyu wanda da shi ake gane lissahin ganin wata ko kuma shigar Ramadan shine ikmalu iddat sha'ban nan ne zan mu tashi ko wato watan sha'ban ya cika wato ya cika kwana 30 kenan mallam yace yasbutu dukhulu ash-shahr kadhalika bi ikmali iddat sha'ban 30 yawman fa idha tamma sha'ban 30 yawman wajaba as-siyam fa idha lam yura al-hilal fala budda min ikmali sha'ban 30 yawman mallam yace yana tabbatuwa shigar watan azumi shine a zamanto watan sha'ban an cika shi ya cika kwana 30 didi saboda hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuni da ya tsotsin shi masu albarka yake cewa ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza summa ash-shahru hakaza wa hakaza wa hakaza Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai wata na musulunci haka ne da haka da haka kenan 29 fada ta biyu kuma yace ko kuma haka da haka da haka kenan nawa 30 kenan wata na musulunci yana yin 29 yana yin 30 mafi yawa asali malamai suka ce 29 ne in ba gani bane yake cika 30 kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake cewa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu al-iddata sha'ban 30 yawma Annabi sallallahu alaihi wasallama yake ku dau azumi dan ganin wata haka ku sabke shi domin idan an ga wata idan ya zamanto an sha makance muku sama la Allah a samu hazo la Allah a samu hadari la Allah a samu kura ko wasu abubuwa wanda kuka kasa ganin wata a yau duban ku na farko kuna da 29 to ku cike kwanakin sha'ban in ya zamanto 30 kenan washe gari ya ku dauki wato azumi kenan hanya ta biyu shine a cike sha'ban ya zamanto kwana wato 30 shi abun musulunci ba abu bane ba na kai ruwa inuwa ake cewa ko ya kai ruwa rana komi shari'a ta karantar da mu ba a gani ba to shikenan Allah kai mu gobe zan mun cika ranai ko na sha'ban su zaman 30 jibi sai mu tashi da azumi shikenan ya wadatar sai mallam yace saumu yaumi shak to azumin ranar kokonto wata rana ce ranar kokonto mallam yace yaumu shak la yajuzu siyamuhu ranar kokonto baya halatta mutun yayi azumi akan a cikin wannan ranai saboda mi fa an abi huraira radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala la yataqaddamanna ahadukum ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayni illa an yakuna rajulan kana yasumu sawman falyasumhu falyasum dhalika alyawmi wa qala ammar radiyallahu anhu man sama yawma ash-shakki faqad asa abal qasim wato annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisi na abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yace la yataqaddamanna ahadukum bi sawmi yawm ramadana bi sawmi yawmin aw yawmayn kada ɗayan ku ya gabaci watan azumin ramadan da azumin rana ɗaya ko kuma rana biyu annabi yace illa an yakuna rajulun kana yasumu sawman falyasum dhalika alyawm sai dai mutumin da ya kasance al'ada shi da man yana azumi a al'ada shi to kuma ga Ramadan ya kusa zawwa kai ne kana azumin Litinin da Alhamis sai zamanto ana gobe za a tashi misali za a tashi da azumin ran Talata kuma yau Litinin ce kuma daman kai ka saba azumin Litinin da Alhamis to Annabi yace to he kai azumin ka tunda daman ka saba amma kawo baka yin azumi ranar kokonto ita ce mallam yace taqaddama Ramadan bi an yakuna an yasuma qablahu yawman aw yawmayn wa hadha an-nahyu yuqsadu bihi man sama akhir yawmin aw yawmayn min sha'ban bi niyyati al-ihtiyat li ramadan والاختيات إذا أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاختيات ترك هذا الاحتياط كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ملائكة شوى متن يزمن تويا قبات رمضان دا أزمن كوانا إيكو كوانا بي مثالي رانا كو كنتو itace wata rana itace yau mun cika azumi mun cika sha'ban yana da kwana nawa kwana 29 to bamu gaba wata kaga gobe alsahin mu in an ga wata gobe nawa ne in an gani wai kenan ɗaya ga wata to mu kuma bamu gani ba saboda sama la Allah da gajimari ko kuma wata iska ko kura bamu gani ba to kenan mu shari'a mi tace mu yi mu cika sha'aban ya zamanto kwana 30 to kai ka ce a ban sani ba tana yiwa a wani waje ba an gani bari in dauki azumi a wannan rana to wannan haramun ne ka ce ka dauki azumi a wannan rana dan ya zamanto dan tantancewa in an shigo Ramadan ne to da man ka fara in kuma ba a shigo ba to kai azumin nafila to an taba yin azumi da wannan wataniya ce kai bari ma wannan idan kai ka saba ma sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Ammar yake cewa dukkan mutumin da ya azumci ranar kokonto to faqad asa abul qasim to wannan ya saba ma baban al-qasim annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinan mallan yana mana nuni cewa haramun ne mutun yayi azumi a wannan ranai abin da yake kanka shine mallan yace wal ikhtiyatu idza adda ila irtikabi mahdhurin taltaka tsantsan idan zatta kai ka ga abu kuwa ga wani abu wanda shari'a ta hana ko kuma autarki ma'amurin ko kuma ka bar abin da shari'a ta umurce ka da shi fal ihtiyatu tarki hadha al ihtiyat abin da yake taka tsantsan akan ka ka bar wannan taka tsantsan inda zakai mallan yace kamar qala shaykhul islam kamar yanda shaykhul islam yake cewa fa hunaka ibadatun shar'iyyatun muhaddathatun bidaya wan nihaya akwai wasu ibadodi na shari'an musulunci wanda ubangiji subhanahu wataala ya haddade musu farko da kuma karshe idan ka bibi dukkan ibada zaka gani akwai horkonta akwai mine akwai karshenta yanzu idan muka duba game da abin da ya shahi azumin watan ramadan yaushe ne farkon azumin watan ramadan shine farkon ramadan lokacin da aka ce an ga wata ko kuma sha'ban ya cika kwana 30 yaushe ne karshen shi an ga wata ko kuma shawwal a cika shi 30 ramadan a cika shi 30 ibada haji yaushe ne farkonta lokacin da ayyamul haji suka fara yaushe ne karshen ta lokacin da aka yi da juha ta kwana uku bayan wato layya haka wato dukkan wasu ibadu mu dubu misali mu dauka sallah yaushe ne farkon sallah asuba idan alfajiri yake to yaushe ne farkon azawar idan rana ta gusa daga zawali kowace ibada tana da farko tana da karshe to haka azumi shi ma baka shige shi ba akan wani abu kace kana taka tsantsan a idan sha'ban ya cika kwana 30 kana iya ka dauki azumi ko kuma wato yana 29 aka zamanto an ga wata mallan yace amaratun shar'iyya wa mubayyinatun ala amaratin shar'iyya haka ibadodin bayyanannu ne akan wasu alamomi na shari'an musulunci kasiyami fa innahu yajibu bi ru'yatil hilal aw ikmali sha'bani 30 yawman kamar yanda azumi yana wajaba ne da ganin wata ko kuma da cikai wato watan sha'ban kwana 30 fa idha hala dunahu ru'yatil hilalin ha'il kenan idan ya zamanto wani abu ya sha makance ba a gaba watan kenan shine za a cika shi wato kwana 30 mallan yace wal istithna al hadith min man'i an taqdim ramadan bi siyami yawmin aw yawmayn man kanat adatuhu siyami al-ithnain wal khamis mathalan yace wanda aka togace game da zai iya azumtar wato rana misali ta karshe wanda in ta fado mishi rana al khamis ko ranar litinin wanda kuma al'ada shi da man yana azumta mallan yace shine wanda ya kasance da man al'ada shi haka ne kenan shi an ba shi dama ya azumta amma sabanin haka yani ya kai ya wane da wane wanda basu yin irin wannan azumi ko kuma bakan azumi sai ramadan a aka ce zakka yi dan taka tsantsan to wannan haramun ne shari'ar musulunci ta yi hani akan shi mallan yace fa wafaqa yawmut tasi' wal 20 aw 30 ahdi hadain al yawmaini falahu sawmuhu li anna sawmuhu jariyan ala 'adatihi laysa ikhtiyatan li ramadan saboda shi wannan idan yayi azumin wannan a wannan rana cewa ta rana 30 ce ba yayi bane dan taka tsantsan ko shiga watan Ramadan a al'ada shi ce da mun ya kasance wato yana yin azumi na ranar Litinin ko Alhamis ko yana azumi na yau yayi azumi gobe ya aje yau yayi gobe ya aje irin siyami wato Annabi Dawud yana ala kulli hal mallan ya kawo mana cikon bayani game da abin da yake tabbatuwa a gani wata shine wato cikar Sha'ban kwana 30 da kuma yayi mana bayani game da haramci na mutun yayi azumi wato ranar kokonto sai mallan yace fasalin na gaba shine wato abin da ya shahi arkanus siya rukunnan azumi kowace ibada akwai rukunnanta to azumi menene rukunnan shi yanzu duka zan mu gani idan muka duba baya karatun da muka yi mafi yawa mallan kamar bai shigan mana ba kwata kwata cikin Ramadan yanzu ne za a fara shiga cikin abubuwan da ya shafi hukunce hukunci abu na farko mallan yace arkanus siya rukunnan azumi awwalan yace mine anniya ita ce niyya rukuni na farko shine wato abin da ya shafi niyya wajibi ne mutum yayi niyya ta azumin watan Ramadan wato lokacin da aka ce mishi wato watan Ramadan ya kama shine mallan yace idza sabata dukhulush shahr idan ya tabbata cewa watan Ramadan ya shigo yau misali mun yi sallan magariba ko kuma kafin mu shigo magariba muka gani wata ko aka ce mana an ga wata to me yake kan mu lazima tabiyutun niyya to wajibi ne mu kwana da niyyar mu kwana da niyyar cewa da asuba zamu dauki wato ni zamu dauki azumi kenan na watan wato Ramadan mallan yace amma niyya almubayyana inda kulli muslim annahu kullama jaa ramadan fa innahu sayasumuhu fa ghayru mu'tabira yace amma niyyar da take tattare da kowane musulmi cewa niyyar ka ta gaba ɗaya cewa idan azumin Ramadan ya zo zan yi azumin shi to wannan ba ita ba ake ni wannan ba ita ba ake ni a wannan ai duk musulmi ya san rukunin musulmi rukunni ne na hudu na cikin arkanul islam azumin watan Ramadan kuma duk musulmi ya san idan Ramadan ya zo zai azumce shi ko to a ana so yayi kai niyya ta wato azumin wannan shine mallan yace liza idza lam yubi yubayitu niyya qabla tulu'i subh fa inna siyamahu laysa sahiha la yasih shi yasa idan ya zamanto kafin alfijir yake to fa alfijir yake to ma baka yi ba niyya zakai azumi na Ramadan to azumin ka bai yi ba kai ne Ramadan ya fado baka darma ba niyya cewa da asuba zaka dauki wato abin da ya shafi azumi zaka fara Ramadan hayu alfijir yake to baka yi ba niyya to wannan azumin na ranar nan baka da shi saboda baka yi ba niyya mallan yace wan niyyatu shartun li sihhatil amal saboda niyya sharadi ce ga ingancin ayyuka yace kamar fi hadisi Umar kamar yanda yake cikin hadisin Umar dan Khattab yadda Allah ta tabbata a gare shi innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa sanda cewa lalle kowane aiki yana daga niyyar shi kadai ayyuka suna tattare da niyyoyi haka na daga kowane mutum wato abin da yayi niyya haka waja'a fil hadisi yazo a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la siyama liman lam yabitu niyya min al-layl annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu azumi ga mutumin da bai kwana da niyya ba tun daddare wata ruwaya yazo man lam yujma'u siyama qabla al-fajr fala siyama la dukkan mutumin da bai hada ba zai dauki niyya azumi kafin al-fajr yake to bai da azumi ya ne ne niyya niyyar da zaka yi ta azumi shine mahalluha al-qalb kuma wurin ta a zuciya ba ta za a yi baka zo ka ce a nawaitu siyamar ramadana nayi niyyar yin azumin watan Ramadan na wannan shekarar ta 1445 a mahalluha al-qalb wurin ta a zuciya yake wa talaffuzu biha bid'a kai talaffuzi kai furuci da ita bid'a ne ita niyyar da ake yin ta a baki niyya ɗaya ce niyya hajji ko umara shine zakai allahumma labbaika hajjan ko labbaika allahumma wa wato umara koda ko wasu sun gani cewa wannan kyakkyawa ce bid'a ce saboda kuma sannan tabiyutun niyya kwana da niyya ya takaita ne gami ga azumi wanda yake na farilla amma azumin nafila ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya shigo gidan Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta ba cikin Ramadan ba ya tambaye su kuna da wani abu na ci ko na kari haka suka ce babu komi annabi yace to fa inni sa'im na wuce da azumi kaga wannan azumin nafila kai ne da sahi dama Allah ya kadarta kai kadai ne baka karya ba kai dogon barci ka tashi anzar din masu awar garin sun kare babu kowa sai ka zo kane ma ka rasa sai ka ce to na wuce da azumi inda nafila ne ga wuce da azumi yayi azumin ka yayi zaka samu lada a wajen Ubangiji subhanahu wataala ko kuma a kai ne ka je farin ciki ka san farin ciki yana sa mutum yake cin abinci misali kai ne rana armanka farin ciki yasa ka cin abinci a baka yi ni ba wanda yake ango ba yana kiran shi ana cewa yazo ya ci abinci ba haka nan bane ba sai an kamo shi a ce yazo ya ci abinci to tunda sai baka yi bakari ana ta hidima kana ta dariya dai za a ce har rana ta yi ka ci kai yau azumi ma zan ci gaba ƙara godewa Ubangiji subhanahu wataala da ya ceto ka daga waccan rayuwar kenan sai ka ci gaba da azumi wannan azumi yayi na nafila ne to amma azumi wanda yake na farilla azumi wanda yake na farilla a haka ne ko ba haka ne bane tayyib ala kulli hal azumi na nafila shi ko da yaushe wato kana iya ka dauke shi na nafila matukar baka ci ba abinci kana ango kamar yadda muka bada misali ya zamanto murna ta hana ka cin abinci da rana kawai ka ce alhamdulillah kawai zan yi niyyar yin azumi yanzu tunda ban ci ba komai ƙara godewa Ubangiji subhanahu wataala dai ba la kulli har wannan azumi na nafila amma na farilla dole niyya sai kai mi sai ka kwana da ita sai ka kwana da ita da dare kenan kuma ba talaffuzi ba lafazi ba zaka wudo ka ce kai niyya kaza kaza a azice kawai zaka kudurce da asuba kawai zaka tashi da azumin watan Ramadan an fara an gane saboda niyya malamai suna cewa to ya ne ne zakai ayun kai haka kamar bakai ba wasu suna cewa masu raddi akan cewa masu kawai hujja da cewa eh kai talaffuzi da niyya su suna gani a eh ka ambata malamai suke cewa yanzu misali in mun tashi daga nan karatu ka wuta ina zaka gida zaka yanzu ka san ina zaka ko baka sani ba to wannan abin da ka sani shine niyya ina cikin dalibai wani yaro kullum yana bada misali muna ina koya musu karatu sai nace to zo gwada mana yanda ake niyya mun yi karatun niyya nace zo gwada mana yanda ake niyya sai zo ya tsaya kika mai tsaya haka nace gwada musu yanda ake niyya yace yayi niyya nace kai niyya yace eh ce a gwada musu da yaya ake niyya eh haka to ka gani amma da ya gane karatun cewa idan niyyar da ya kudurcewa ce a cikin zuciya ba a huddo ta ba ake nihi ba to ala kulli hal shine malam yake mana bayani cewa daga an ce ma Ramadan ya kama kenan abin da yake kanka shine ka darma niyyarka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la siyama liman lam yabitu niyya min al-layl babu azumi wato ga mutumin da bai kwana da niyya tun daga cikin dare ba yace wa hadha fil fardhi wannan a cikin nafarilla amma fil nafli amma a cikin nafila fa yasihu an takuna niyyatu sawmihi asna'an nahari ya inganta ya zamanto niyya azumin ka kayi ta mi kayi ta a tsake tsakin wuni indai na nafila ne na nafila a tsakiyar wuni kana iya ka darma niyya ka ci gaba da azumi matukar baka ci komai ba sai malam yace dalla ala hadha hadisu aisha wanda muka ambata haisu qalat take cewa dakala alayya annabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumi annabi sallallahu alaihi wasallam wataran ya shigo wajenta fa qala yake cewa hal indakum shay'un shin kuna da wani abu fa kulna la muka ce a qala fa inni sa'im annabi yace to ni ina azumi fa hadha alhadith malin yace wannan hadisi yadullu ala adami wujudi tabiyitun niyyati fi sawmin nafli yana mana nuni akan cewa ba wajibi bane game da azumi na nafila cewa he ka kwana da niyyar shi ko baka kwana ba da niyya azumin nafila an ka zashi kana iya kai amma na farilla shine dole sai kai niyyar shi malin yace wa annahu yasihu an takuna asna'an nahar yana inganta kenan niyya azumi na nafila ta zamanto a tsake tsakin guri lakin ala Allah ya zahaba galibun nahar sai dai yace amma kada ya zamanto wato wunin ya huce da yawa la'anna al-hukmu lil ghalib wan niyya hina idhin tan'atifu fayu'jar ala siyam al-yawm al-kamil yace saboda ya zamanto ka samu ladan azumin gabaki ɗaya na wunin wato gabaki ɗaya kada ka bari wai ya huce wannan amma dai malamai suke cewa koda kwa in ya huce sauran wani lokaci kadan ne ranar ta fada kadar maniyya cewa baka ci ba komai kadar maniyya Allah subhanahu wataala mai iya baka ladan ne gulgudan wato abin da ya ga dama malai yace kala ba'duhum inna lahu ajran ma nawa min asna'in nahari fadlan min Allah azza wa jalla cikenan shine Allah zai bashi ladan abin da ya niyya na gulgudan wato wunin falalace daga wajen ubangiji subhanahu wataala lakin siyam min asna'in nahari ghayr sahih amma azumi a tsake tsakin yini bai inganta ba wa laysa bi shar'i kuma ba na shari'a bane wa annahu la yasimu siyama illa min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shams wala yace bai ya inganta azumi sai daga ketawa al-fajr har zuwa faduwar rana fala budda min isti'abil waqt min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shams wala yace sai ka hada dukkan wannan lokacin tun daga ketawa al-fajr har zuwa faduwar rana kamar yanda yace wa atimu siyama ila al-layl ku cika azumi har zuwa dare ala kulli hal nan malan shi yana ganin cewa idan ka zamanto wunin ya tahi da yawa ba zakka zamanto cikin wannan ba amma dai magana wanda take zahiri shine kana iya shiga tunda mine ai daman tun daga al-fajr baka ci komai ba ga baki daya har wunin ya tahi rabi har ya huce kenan kadar maniyya inda azumin nafila ne kana iya kadar maniyya ka a wannan lokaci amma dai azumin farilla shine dole sai ya zamanto kayi niyya kafin al-fajr yake to malai yace wala yushtaratu an yanwi kulla yawmin to mai azumi wanda zai yi azumin ramadan ba a shar'anta mishi ba cewa sai yayi niyya a kowace rana an gane a cewa kowace ranan nan sai kayi niyya malai yace fal qawlul muhaqqaq fada wanda take wanda aka fi tantancewa akan ta annan niyyatu siyami ash-shahr takfi niyyar da zakai ta watan nan zakka azumci watan ramadan gabaki dai ta wadatar da kai yau an ga watan ramadan ya shigo kayin ka kwanta kai niyyar da asuba zakka fara azumin watan ramadan gabaki daya to wannan ta wadatar da kai gabaki daya watan malam yace malam yaqta'uha matakar baka cire ba azumin ka baka cire ba azumin ka shine wata rashin lahiya bata zo maka ba ka ajiye azumi ka kwana biyu ko kwana daya ko kuma wani bulaguro bai zo maka ba wanda kai bulaguro ka tsaye to idan wannan ya zo maka malam yace sai ka sake ƙara niyya radda zakka ci gaba da azumi an gane kai ne kana azumi cikin ramadan an yi 15 ya kai bulaguro a hanyar bulaguro nan zuwa ya mai ne to sai Allah ya kadarta a dizna fa za ku ka gaji ka kasa jurewa to sai ka aje azumi da aka ta yi har sai da ka dawo tukun ka fara ci gaba ko kuma a can da ka isa ka sha kun yi kwana biyu a hanya sai zaman to ka sha azumin kwana biyu to idan zakka ci gaba da azumi to nan sai ka wannan in niyya an gane sai ka ƙara niyya kafin al-fajr yake to bana yace fasaimi idza ghafala anin niyya fi ayyi layla min al-layali fala tadru idan ya zaman to ka rafkana game da wato abin da ya shahi yin niyya a kowani wato dare ne daga cikin darare to fala tadruhu bazatta cutar da azumin ka ba me yake ni malan cewa misali tun farko kai niyyar ka ta azumin watan ramadan kuma baka yi ba bulaguro to la'alla wata ran baka haka yi to ba saboda abu ya bi jiki ka san watan guda za a yi ana azumi ba ta yanda za a yi kace zaka aje in ba rashin lafiya kuma abu ne wanda zai bujuro maka to kenan koda wata ran baka halarto da niyyar ba ka rafkana akan ta ka manta da ita kenan wannan ba zai fata maka azumi ba saboda da yawa wata ran in ka kwanta ka sha ruwa bayan isha an yi tarawihi wata ran sahur in ma ina ji sai ka ji ni sila da nan suna hayya ala sala ka riƙa mata salati zakka tashi ka zabura ka tashi to kenan wannan ba zai zamanto ba ya bata ma wato wannan azumin malai yace lakinna alladhi yu'athir huwa alqat'u wanda yake cutar da azumi ko yake taba azumi shine cirewa lika an yusafir wa yafrutu fi safarihi fa hadha alayhi an yujaddid an-niyyata saw kamar mutumin da zai yi bulaguro da ya sagaki a cikin bulaguron shine idan ya dawo zai dauki azumi ka aje azumi cikin bulaguro ka dawo zakka dauka to dole ya jaddada wato niyyarka malai yace wal ulama yaquluna istihbaba zikr an-niyya la yalzam inma yalzam istihbab al-hukm wato cewa mustahabbancin abinda ya shahi kawo da niyya bayya lazanta hukuncin nada bi ma'ana yanzu misali kai kana bulaguro ka zamanto ka cire azumi kaga da ya kai ka huta daga hukuncin mai azumi yanzu ka aje azumi kenan idan ka zo zakka ci gaba da azumin kenan dole malamai suka ce mini a lokacin sai ka jaddada niyyar ka kafin ka al-fajr yake to ta cewa gobe zan tashi da ci gaban watan wato Ramadan kenan shine gabaki da ke da wannan rukuni na farko da malam yayi mana bayani shine wato rukuni wato na niyya to malamai anan akwai wata mas'ala ita ce mutumin da Ramadan ya same shi amma bai sani ba har sai da ya ci abinci ya sha abin sha sai ya ji labari cewa an fara azumi hujja saboda ai ana samu da yawa anan ma muna samu da yawa za a zo ga Ramadan ya fara wani lasiya ma idan ya zamanto ba a ji ba labari sai wajen Venturwazer akwai shekarar da sai wajen ƙarfe 11 aka bada labarin cewa fa an ga wada to kaga wani da ya ja shi yayi barci kaga shi anan kuma ba ya bai irin abaniya ko da zai kwanta ya ce in an gani min wannan in an tashi da shi min tashi da shi ah ba haka nan bane to bai yi baniya to malamai suka ce har sai da waye gari ma ya je da sahe duka ya gama su a warabar su nan kowa ya dawo azumi ya zo ya kewa ya dai wata dubara ya ci abinci ya sha sai da yanzu ya gamu da jama'a aka ce mishi wa an fara Ramadan to ya ne zai to malamai suka ce anan abinda zai na farko shine zai kame bakin shi sannan suka ce ya ci gaba da azumin shi na wannan ranar ya wadatar da shi akwai matsala sabani wajen malam ya ci gaba da azumin ranan nan a lokacin ya wadatar da shi to wasu kuma malamai suka ce a dalilin wannan malamai da suka ce haka nan saboda suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wato aka farlanta ashura lokacin da wasu mutane aka zo aka ba su annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu yau ashura ce dukkan mutumin da bai dauki ba azumi to ya kama bakin shi ya ci gaba da azumi to lokacin azumin ashura yana farilla annabi bai ce musu ba su sake yin wani azumi to sai yasa wasu malamai suka ce abin da yake kan shi shine ya ci gaba da wannan azumin na wannan rana kuma ya wadatar mishi wasu daga cikin malamai suka ce a inda har ya riga ya ci ya sha kuma bai zamanto ba yayi niyya kuma azumi shi an ce wa atimmu siyama ila al-layl kuma azumi yana da bidaya wa nihaya bidayar shi ne mene min tulu' al-fajr nihayar shi ila ghurub ash-shams to shi bayan al-fajr ya ci abinci suka ce a kawai yanzu abin da yake kan shi shine ya kame baki saboda al-hurumam mi watan ramadan bayan ramadan ya rama bayan ramadan ya rama guda amma wancan malamai suka ce a al-qudra manatu taklif cewa samun iko shine yake sirata ya maka wato abin da ya shahi wato taklifi lazimta ma abu ya haukan ka cewa idan ya zamanto baka da labari kenan ai a lokacin bai haukan ka ba saboda baka ji ba labari amma dai ala kulli hal mas'ala ce wadda sabani ke da wajen malamai wallahu ta'ala a'la wa a'lam rukuni na biyu malam yace al-imsak shine wato kamewa yace ala sa'im an yastamirra mumsikan an at-ta'ami wash-sharabi wal-jima'i wash-shahwa yace akan mai azumi daga cikin rukunnan azumi akan mai azumi ya ci gaba da kame bakin shi daga cin abinci daga shan abin sha daga kusantar iyali daga dukkan wasu abubuwa na shahawaice kenan dukkan abin da zai bata maka azumi ka kame daga shi har sai yaushe hatta ya tayaqqana ghurub ash-shams har sai ka samu tabbacin cewa rana ta fada wa yatahaqqaqa anna qursu ash-shams qad gaba kamilan cewa ya tabbata cewa kaskon rana ya bace gabaki daya kenan a lokacin sai ka sha wato ruwa saboda ai azumi daga al-fajr zuwa faduwar rana ne ka san cewa rana ta fada baskonta ya bace kenan sai ka sha ruwa wannan jijjijan kayya zamanto ya cutar da kai kamar yana annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani malin ce misaku juz'un min al-layl kamewa daga cikin wani yanki na dare yaushe ne zaka kame daga cikin yanki na dare na ruwa ne yaushe zaka kame daga cikin yanki na dare malamai suka ce shine lokacin da al-fajr yake to ai ba daidai al-fajr din yake to ne kake barin cin abinci dole sai kai mi sai ka dan bar wani interval ko ba haka nan ba yanzu misali al-fajr yana ketawa misali a ce a sankant to a sankant din ne zaka bar shan abin sha mafi yawa zaka gani kafin yaushe kafin zala ruwa kafin shi da minti 2 ko minti 5 ko minti kadan kaza zaka bar cin abinci saboda wato ka zamanto ka tsaya ka samu lokacin wannan kenan shine malam nan zai bayani yace yaqulu ahlul ilm malamai suke cewa yajibu imsaki juzu min al-layli ce wajibi ne mutun ya kame wani yanki na dare li annahu ma la yatimmu al-wajibu bihi ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib kamar yanda yake kaida ta malaman usul abinda bai ya cika na wajibi wanda bai cika sai da shi to wajibi ne yanzu ya zakai ka iya tantance da aka ce azumin watan ramadan zaka fara shi daga ketawwa al-fajr yanzu kana iya tantancewa cewa hey dai al-fajr zai kai zo zaka bar cin abinci ko ka bar sha kaga dole he ka shiga wani yanki na dare kahin gari ya waye tunda al-fajr daga ya keto gari ya waye kenan kaga he ka shiga wani yanki na dare kenan shine malam yake mana bayani saboda ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib abinda wajibi bai cika abin ne na wajibi wanda sai da shi zai cika to wannan abin zai zama to wajibi misali ni ne zan yi arwalla arwalla aka ce ka wanke hannu zuwa ina zuwa guiwa ko guiwa hannu to eske gakka da guiwa hannun kake tsaya kana ina sai ka dan ƙara ka dan saboda ka shi sa ta duka to wannan ƙarin da kai naka din na ta cewa ta shigo duka shine ma la yatimmu alwajibu bi illa bi fa wajib shine abinda wanda wajibin da zakai da zaka ce yanzu da za a ce arwalla in ka zo kakkini zakai ka san kullun he kana haka kaga ina ne daidai guiwai zan shayi zaka wanke ko to amma in ka zo ya kake kawai da ka wanke haka ka kake ka shigo nan ka san cewa ta shiga ko to wannan yankin da ya shigo kenan shine yake nuna cewa abinda wajibi zai cika abinda wajibi ba ya cika ba sai da shi to wajibi ne ka zo da shi shi yasa kenan yanki na dare dole he ka shigo da shi kadan idan zaka dauki azumi shine malam yace imsaku juz'un min al-layli bi ma'ana annahu yalzamu sa'ib an yumsik qabila al-fajr li'anna ma'rifatu dukhul al-fajr sa'aban ala umumin nas yani yace wajibi ne mai azumi ya kame yanki kadan wato daidai dafda al-fajr zai kai to saboda hakikance sanin wato al-fajr ya kai to abu ne wanda yake da wuya ga mutane da yawa yace bar ma abal muta'azzir abu ne wanda bai yiwa yace fala yahsul idrakuhu illa lil khawas minhum babu wanda zasu iya riskarsu illa daidai ku daga cikin mutane malai yace fa idza arafa al khawas wa balagu ghayruhum fa inna tablighuhum lil amma yahtaju ila fataratin min az-zamani hatta yahsulu ila al-jami yace amma idan an samu wasu kamar yanzu a wannan zamanin da ake cewa tak a yar kaza al-fajr zai keto kaga ilimi ne wanda ya zamanto ya na zamani wanda suka yi lissayin cewa gashi nan tak al-fajr zai keto amma shi ma baka yi bai itimari da shi kace a an ce sai zannar al-fajr zai keto misali a sankyar sankant misali kace kawo kai a sankyar sankant zaka bar cin abinci to a zannar yin aina kake lalla a zannar in kana can me yake ce mata wajen shar'iyya to ka gani lokacin da yake wajen shar'iyya da lokacin da yake nan wajen kadamari kadamari zandar ce ko ba zandar ba zandar ce to kaga lokacin yana samun bamban ko da minti ɗaya ne ko biyu sai ya karu yanzu ka gani cikin gari in kana cikin gari an fara sallah amma nan ƙarshen gari ka gani kamar gashi nan gari da haske ranan ma kamar bata ida ba wada to wannan yanayi kenan kenan dole mutum sai yayi taka tsantsan game da wannan kada ya ce duk lokacin da kalandare ya ce zai yi shan ruwa a wannan lokacin zai yi a ka samu ka tabbatar ko kuma lokacin da aka ce al-fajr zai huto a wannan yar in takzar ta huto a ka ringa dan dekale ka ringa baya da wasu ƴan mintuna in kuma shan ruwa ne kenan kai gaba ba kai baya ba saboda kai baya ranai bata wannan ba da fata an gane yace wa idza kana idrakuhu bi dikka muta'azzir ce saboda idan ya kasance riskar wannan abun da dukka a ce an tabbas an samu shi exact haka ne abu ne wanda bai yiwa yace fala budda min insan bai min imsaki juz'un min al-layl walau yasir kenan ba makawa dole sai ka dan kame wani yanki na dan dare ko da ka dan ne li yadhmana as-sa'im annahu sama min tulu' al-fajr ila ghurub ash-shams nan ka samu wato amintuwa da damanin cewa azumin ka ka wara shi tun daga abin da ya shahi ketawwa al-fajr har ya zuwa wato faduwar rana sai malam yace al-akl wa ash-shurb ba'da tulu' al-fajr zanna annahu lam yatla mutun ne yace abinci ko sha abin sha bayan al-fajr ya keto yana zatan cewa al-fajr bai keto ba malai yace man akala ba'da tulu'il fajr zannan anna al-fajr lam yatla fal aslu baqa'il layl yace dukkan mutumin da yace abinci ko ya sha abin sha a yau shi bayan alfijir ya keto a tunanin shi mene cewa alfijir bai keto ba to wannan sai a koma asali asali a menene cewa alfijir bai keto ba asali a babu lail dare yana nan kyautata zato kake cewa alfijir bai keto ba ba sakaki ba kana kyautata son tabbas cewa alfijir bai keto ba la sai ba irin wannan zamani da dukkan mu kusan kowa an yi itimadi da ketawa alfijir shine kiran sallan wato masallatayya to yanzu aka wayi gari ranar la sai ma yanzu an fara kufir akai kufir general ga wuri duka duhu dirim kuma kai ka tashi sallaka tayi da sharje ka duba man ka zo sama kake ta hange wai ya keto ko bai keto ba to kaga wannan yake nuna mana dole sai an dawo makaranta an san wanne ne alfijir ma as-sadiq da al-kadhib kaka je as-sadiq ya huto al-kadhib ya huto ya ana ka cin abinci na gaskiya bai huto ba to sai kai ta duba sai ka gani kawai kyautata san cewa alfijir bai keto ba amma kuma ya keto kai baka sani ba sai ka zo ka ci abinci to malam sai ya ce al-asl baqa'ul layl kenan sai a koma asali cewa daren yana nan alfijir bai keto ba kenan azumin ka yayi wa sawmuhu sahihun azumin ka yayi koda ko ya keto sai daga baya ya bayyana cewa ya keto kenan asali ya zamanto baqa'ul layl saboda shine a kyautata zakarka yace lakin bari dai zannahu anna al-fajr lam yatla la budda lahu min mustanid kai zatan cewa al-fajr bai keto ba dole sai kana da wani abin da ka dogara da shi wani dalili kenan sai ka bi matakai na yanda shin alfijir in ya keto ko bai keto ba duk ka bi wannan ka duba ya kyautata zatan cewa bai keto ba ka ci abinci a wannan lokacin kai ko alhali ya keto to wannan azumin kai yana nan amma dai to an aka samu amma idza kana muftiqa to idan aka same ka cewa kai sakaki cewa alfijir in ya keto kai ma kana dan kokonto sai ka tuna wunin tsaho gare shi kace kawai bai keto ba amma kai kanka ka san da kokonto a tare da kai malam yace kaman misali kuma yanamu fi makanin mudlim ka je ka kwanta a wani cikin daki can cikin kurya mai duhu kuma ka tashi ka ringa cewa alfijir ya keto ko bai keto kai daman cikin duhu ne gaje ko kuma mine wata hadal mukayyif da Allah ka sa AC kana wannan kaga malam su AC suka sani ka sa AC kana sha kaga kai yaunin barci da dadi barcin dadi kenan ko anan ka shiga ka sa fankanka kana sha yace wala yasma'u shay'an ba ka jin karan komi a daki kana can cikin kurya yace summa tanabbaha wastayqaza wa akala a lokacin kawai da ka tashi ma duhu durin baka ji ba shiru kawai ka dauki abinci ka ci baka duba ba cewa alfijir ya keto ko bai keto ba malam yace wa haza tafridu yace wannan sakaki ne kai yace li annahu kana alaihi idza staiqaza an yatasabbat abin da yake kanka lokacin da ka tashi abu na warko ba ka nihi ba kwanan abinci ko kofin kunu a ka fara duba lokaci mantar karhe nawa ne na tashi eh kada ya zamanto ka tashi a lokacin ka ringa tambaya wani an yi sallar azhar ko kuwa an yi sallar asar irin na wani bawan Allah kenan dole ya zamanto ka tabbatar yace wa yas'al qabla an ya'kul ka tambaya in akwai wani sa a gidanku ka tambaye su wai shin an alfijir ya keto ko bai keto ba kafin ka ci abinci hal tala alfajr am lam yatla fa hadha mufritun wa alayhi qada idan duk baka yi ba wannan ka ci abinci alali alfijir ya keto to malam yace kai sakaki dole sai ka rama azi matukar kai sakaki akan wannan yace amma idza badala al asbab amma idan ka nemi dukkan sabubba ka duba ka tambaya yayu gare ka cewa fa alfijir din nan bai keto ba wastaiqaza wa nazara fil ufuq ka tashi aka duba kan sarari baka ga ba alfijir wa sa'ala man hawlahu ka tambaye wanda suke kusan ka wa galaba ala zannihi an alfijr lam yatla sannan ya kyautata ya rinjayi zatan ka cewa alfijir bai keto ba wa akala ka ci abinci summa tabayyana lahu khata'u zannuhu fa sawmuhu sahihun ya bayyana cewa gare ka wannan zatan da kai cewa alfijir bai keto ba a deja ya keto to malamai suka ce azumin ka yana nan tunda ka tambaya ka duba mantar ka duba sama kana neman alfijir ɗin ka tattambaya baka samu ba tabbacin cewa alfijir bai keto ba har ka ci abinci to bayan lokacin ya kace ma yayi keto to wannan azumin ka yana nan malam yace wa hazihi mas'ala muhimma lil ghaya wannan mas'ala tana da muhimmanci kwarai da gaske fa kasirun minan nas yufritu fiha da yawa daga cikin mutane suna sakaki akan wannan ka tashi kawai baka duba mantar dan ka san wuni tsawo gare shi akwai rana kawai ka dauko kafi in kunu ka sha ka dauko ruwa ka gama wai sai bayan wannan yake dauko mantar to ai kaga kai kanka ka san da matsala akan abu da a fara dubawa ka gani shin lokacin yayi alfijirin ya hujja keto ko bai keto ba malam yace tarahu yastaiqiz ba'da adhani bi rubu'i sa'a wani kana ga iya ganin shi bayan an yi kiran sallah da wajen minti 15 ko kuma an yi kiran sallah da wajen minti 5 ma can in minti 10 ne irin da ake tare ka mutane duk suna masallaci sun kara azumi an kame kai can ka halaka kau ka janyo abu ka ringa sha to wannan kaga sakaki ne malam yace auni sa'a masalan wa yasma'u liqama summa yakul kaji wani yana jin iqama ana karqamatis salati kuma yana cin abinci to ka san aya gari azumin ka dole ya karama to wannan azumi sai karama shi malam yace muhtajjan bil asl baqa'ul layl ya hujja yace a ai kawai dare yana nan har yanzu alfijir bai keto ba ana iqama na ka gani ai kiran sallah ake ware ita kun ai iqama daga ai kiran daga kaji iqama kawai ba magana alfijir sai magana faduwar rana ne ke magana faduwar rana ake kawo ka ci gaba da azumi yace wa hadha ghayru sahihin malam yace wannan ba daidai bane law kunna bi misli hadha kana bi imkani ayi ahdin an yanamu fi qubu fi qabwin aw makanin muzlim khalin ani diyai wa mata staiqada akala wa qala al asl baqa'il layl idan haka ne mu ce to in haka ne dukkan kowa in haka ne kowa ya je ya ringa shiga daki mai du kawo ko duk lokacin da ka tashi ka ci abinci kawo ka ringa ci asali dare yana nan alfijir bai keto ba wala kulli hal wato wannan mas'ala ce wanda malam yayi mana muhimmiya yayi bayani akan ta la Allah mu tsaya nan kina gobe sai mu ci gaba insha Allah da fata abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada nan zamu tashi kina al akl wa shurub waqtu adhanil fajr abinda muka yi daidai Allah ba mu lada gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ki sha shi daga cikin zakatun mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين